babban hafsan sojojin kasar Najeriya Major General Ibrahim Tahiru yace za su haɗa kai ga sojojin kasar Chad don kawo ƙarshen mayakan Boko Haram da ke addabar shi a arewa maso gabashin Najeriya. Major General Ibrahim Tahiru ya bayyana hakan ne lokacin da ya kai ziyara garin Gamdu don ganawa da sojojin sa da kuma masa alƙawarin cewa za a inganta aikin su da ma samar musu kayan aiki don kawo ƙarshen wannan matsala na mayakan Boko Haram da ma wasu matsaloli da ke damun wasu sassa a Najeriya.
We want to bring this war to an end soonest. We are bringing out things. You can see Operation Puerto Rico successes being recorded. We want to cash on that and ensure the total annihilation of Boko Haram in Nigeria. We are working in tandem with forces from the Republic of Cameroon, which you are aware. So now we are also bringing the Chadians so that we can do total annihilation of Boko Haram.
Yace muna so mu kawo ƙarshen wannan yaƙi hakan nan a ƴan kwanakin nan. Idan ka duba kullum da sabbin al'amura ga Operation Turata ta Bango, in ka duba za ka ga sun samu nasara sosai. To muna so mu ci gaba da hakan don mu tabbatar cewa mun kawo yayan ƙungiyar Boko Haram a Najeriya. Kuma wannan muna aiki ne da sojojin Kamaru, kuma nan ba da juma ba za mu shigo da sojojin Chadi don mu kawo ƙarshen yayan ƙungiyar Boko Haram gaba ɗaya. Wannan shi ne tabbata zan ga ƴan Najeriya, kuma ba wai shi arewa maso gabashin Najeriya ba ne kawai, dukkanin ƙasan baki ɗaya. Muna so mu kawo ƙarshen waɗannan mahara.
We will ensure people do their work properly so that insecurity will return to the past.
Yace za mu tabbatar cewa mutane sun yi aikin su yadda ya kamata da magamun kawo ƙarshen wannan matsala na Boko Haram baki ɗaya. Ko akwai wasu matsaloli da jami'an sojin Najeriya ke fuskanta?
There are challenges that reduce military effectiveness and we're going to address them sooner rather than later.
Akwai matsaloli ke shafan ayyukanmu na soja, amma za mu magance su cikin 'yan kwanakin nan.
The commander in chief is interested in what goes on in this theater and indeed any other theater where our troops are from. So first hand information gets to him.
Yace shugaban kasa yana da sha'awar sanin abin da ke faruwa a wannan theater, kuma da ke shirye masa gabacin Najeriya da ma kowanne theater inda mutanen mu suke. Nan haka duk wani bayani na farko yana zuwa ne gare shi, kuma zai kokari ga magance duk wata matsala don jami'an soja da kuma 'yan Najeriya. A sai rubban Hassan Zuza kasar Najeriya, Major General Ibrahim Tahiru. Haruna Daudu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.